This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ibrahim Kalma Si Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Juma'a 5 ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanun labarai.
Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa ma Prime Minister Netanyahu cewa ci gaba da tallafawa Isra'ila yakin da Hamas zai buƙaci samar da sabbin matakan kare fararen hula da ma'aikatan jinkai. Kasar Finland ta rattaba hannu akan wata yarjejeniyar tsaro na tsawon shekaru 10 da Ukraine. Ana duka samun damuwa tsakanin kasashen yamma kan yiwuwar cewa Rasha tana ƙarfafa makaman kariyarta da tallafi daga China, Koriya ta Arewa da Iran.
To kanin labaran kenan, bayan labaran duniya za a ji wani rahoto na musamman kan sharuɗan da Amurka ta gindaya ma Isra'ila game da halin da ake ciki a Gaza. Za kuma a ji dalilin da yasa ya kamata a yi taka tsantsan wurin bayani a duk lokacin da 'yan bindiga suka sace mutane.
Yan ta'adda ai idan suka yi wannan kidnapping din dukkan zuwa su ma suna sauraron radio ne ake suna jin labari kamar yadda kowa ma ke saboda su san wani irin tasiri abin da suka yi.
Kamar kowace ranar Juma'a yau ma za a ji shirin manuniya wanda Isa Lawan Ikara ke gabatarwa, inda yau shirin zai dubi kace na can da ake yi kan basukan da gwamnatin jihar Kaduna Najeriya da ta gabata ta ciyo da kuma rikicin cikin gida da ya dabaibaye jama'iyyar Labour a Najeriya. Sannan za a ji darussan azumi albarkacin watan azumi na Ramadan. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa ma Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a jiya Alhamis cewa idan har Isra'ila za ta ci gaba da samun tallafin Amurka a yakinta da Hamas, za ta buƙaci ta bijiro da sabbin matakai don baiwa fararen hula da ma'aikatan jinƙai da ke ƙunƙurin kai musu abinci kariya. 'Yan kwanaki bayan da dakarun Isra'ila suka yi lugudan har-haren saman da suka yi sanadiyar kisan ma'aikatan jinƙai 7, fadar White House ta ce Biden ya jaddada wa shugaban na Isra'ila ta wayar tarho cewa ba ma goyon bayan harin da aka kai wa ma'aikatan jinƙai, sannan ba za mu amince da ci gaba da wannan yanayi na halin na buƙatar jinƙai da ake ciki ba. Ya kuma nuna cewa Biden ya buƙaci ɗaukan sabbin matakai don kare fararen hula da kuma buƙatar dakatar da buɗe wuta ba tare da ɓata lokaci ba a rikicin da aka kwashe aƙalla watanni 6 ana gwabzawa. Jami'an Ukraine sun faɗa jiya Alhamis cewa wani harin jirgi mara matuƙi da Rasha ta kai cikin dare ya kashe aƙalla mutum 4, sannan wasu 12 sun jikkata a birnin Kharkiv da ke gabashin ƙasar. Magajin garin Kharkiv Igor Terekhov ya ce jirage mara matuƙan sun afka wasu gidaje inda mutane ke zama. Harin ya yi sanadiyar katsewa mutane 350 wanda suke zama a yankin wutar lantarki. Ya kuma buƙaci dukkanin jakadun su baiwa ƙawayen Ukraine baki domin samar wa Ukraine na'urorin kariya masu inganci. A ranar Laraba, Ukraine da Finland sun rattaba hannu akan wata yarjejeniyar tsaro na shekaru 10. Yarjejeniyar ta sa Finland ta zama mamban NATO na 8 da ta shiga yarjejeniyar tsaro don na dogon zango don baiwa Ukraine kariya daga hare-haren Rasha cikin wannan shekarar. A wani bangaren kuma, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa jiya Alhamis cewa akwai buƙatar baiwa Ukraine ƙarin tallafi cikin gaggawa, biyo bayan ganawar da yi da ministocin harkokin wajen ƙasashen NATO a sa'ar da ake daɗa samun damuwa kan yiwuwar cewa Rasha tana ƙarfafa makaman kariyarta da tallafi daga China, Koriya ta Arewa da Iran. Daga bayanan da na samu yau, kowace ƙasa har da Amurka za ta ƙara azama sannan akwai buƙatar ƙara ƙaimi wajen nemo yadda za a samar wa Ukraine kayayyakin da take ci gaba da buƙatar su abinda Blinken ya faɗa wa manema labarai kenan bayan kammala ganawar da yayin da ministocin harkokin wajen kasashen kawancin NATO a shirkotar kungiyar da ke Brussels yayin da mambobin NATO a raddin kansu suke baiwa Ukraine tallafin makamai kungiyar a matsayin tsintsiya daya ta maida hankali akan samar mata da tallafin makamai da ba sa mummunar kisa domin kaucewa ta'azzarar tashin hankali da rasha akan gudunmawar su kai tsaye yanzu sama da kasashe 30 sun kulla ko suna kokarin kulla alaka tsakanin su da Ukraine mu kanmu Amurka muna kokarin kullata mu alakar da ita ya shaida to ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
to an jima ka dan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahoto na farko na musamman kamar yadda aka ji Amurka ta yi kashedi ma Isra'ila game da makomar abotar su muddin ba ta canza salo ba a Gaza Shugaban Amurka Joe Biden ya gaya ma Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu jiya Alhamis cewa goyen bayan Isra'ila da Amurka ke yi zai fa dogara ne kan sharadin cewa Isra'ila ta dau matakan kare Palestinawa farar hula da ma'aikatan jinkai a Gaza. Yan kwanaki bayan da wani harin jirgin saman Isra'ila yayi sanadin mutuwar wasu ma'aikatan jinkai na kasa da kasa su bakwai. Fadarar shugaban Amurka ta White House ta ce Biden ya jaddada ma shugaban na Isra'ila cewa haidi kan ma'aikatan jinkai da kuma halin da illahirin yanayin jinkai ke ciki a yankin ba abun yadda bane mai baiwa Amurka shawara kan harkokin tsaro na kasa Jen Kirby ya ce
make clear the need for Israel to announce and to implement a series of specific concrete and measurable steps
ya ce shugaban kasa yayi bayani dalla-dalla kan bukatar Isra'ila ta yi shelar shirin daukawa tare da kuma aiwatar da wasu jerin takamammun fararen matakai da za kuma iya tantancewa na magance illar da ake ma farar hula da matsalolin jinkai da kuma kare lafiyar ma'aikatan jinkan ya bayyana karara cewa manufofin Amurka game da Gaza zafi su ta'allaka ne kan abinda muka fahimta game da abinda Isra'ila ta gaggauta yi kan waɗannan matakan A Brussels ma sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya gaya ma manema labarai cewa manufofin Amurka kan Gaza sun ta'allaka kan abinda ya kira gaggauta daukar mataki daga bangaren Isra'ila don kyautata yanayin samar da tallafi da ilahirin yanayin jinkai a wurin da kuma kare lafiyar ma'aikatan jinkai da na waɗanda ba su ji ba ba su gani ba Blinken ya ci gaba da cewa
we don't see the changes that we need to see
yace duba abinda zan iya fadi kawai yanzu shine muddin bamu ga irin sauyin da muke bukatar gani ba zafi a ga sauyi a manufofin mu duk da muhimman matakan da Isra'ila ta dauka na barin a shigo da kayan agaji cikin Gaza abubuwan da ake gani a ƙasa sun yi matakan rashin gamsarwa kuma ba za a lamunta da hakan ba ya ƙara da cewa mummunan harin nan da aka kai kan ma'aikatan agaji na World Central Kitchen a wannan makon shine na farko dole fa ya zama na ƙarshe nan take dai Isra'ila bata fito fili ta ce komai kan waɗannan bukatu na Amurka ba wannan kenan ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Aisha da kashi da biyu na labaran duniya
Shugaba Biden ya yi farin ciki da cikar kawancen NATO shekaru 75 a jiya Alhamis yayin da kungiyar kawancen tsaron ta marabci sabuwar mamban ta Sweden wacce wannan ne karon farko da ta halarci wani babban taron kungiyar sannan yayin da Ukraine take fatar za a amince da muradin ta na shiga kawancen a taron kungiyar mai zuwa da za a yi a Washington cikin wata sanarwa Biden ya marabci sabbin mambobin kungiyar Finland da Sweden yana mai cewa wajibi ne mu kare wannan nasarar kana mu dora akai Biden ya ce wannan ita ce kawancen tsaro mafi girma da aka taba samu a duniya to sai dai ba haka kawai ya tabbata ba kazalika bai kasance abin da za a kauce masa ba Somalia ta ce ta yi wa jakadan kasar Habasha umarnin ya fice daga Mogadishu, kana ta ba da umarnin rufe ofisoshin jakadancin kasar biyu wanda suke yankuna masu zaman kansu a yankin Portland da yankin Somalia da ya balle daga kasar sakamakon wani rikici da ya shafi tashar jirgin ruwa. Kuma bakin gwamnatin Ethiopia a cikin al'amuran cikin gidan kasar Somalia ya saba yancin Somalia a matsayinta na kasa mai cin gashin kanta, abinda ofishin Prime Minister Somalia ya faɗa kenan cikin wata sanarwar da ya fitar jiya Alhamis. Wannan matakin ya biyo bayan wani taron da manyan kusoshin gwamnati ƙarƙashin jagorancin Prime Minister Hamza Bar wanda aka yi a Mogadishu.
Gai da Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ci gaba da kawo muku wata hira kan matsalolin tsaro a Najeriya da kuma hanyoyin da ka taimaka. Abokiyar aikinmu Aisha Ma'azu ta tambayi Wing Commander Musa Isa Salmanu Murabus kan tasirin da bayanan koko bayyana wasu bayanai kan yi wajen nasara ko rashin nasara a yaki da ta'addanci da sauran matsalolin tsaro. Sai ya ce,
ba shakka ba kowane bayanin tsaro ya kamata a fito da shi ga bayanan jama'a da sauransu, amma kuma su jama'a suna da alhakin kullun a sanar da su irin matakan da ake dauka na tabbatar da tsaransu, da kuma idan abu ya faru irin wannan babban hakanin na basu, saboda a basu tabbacin cewa ana gwamnati na aikin tabbatar da wannan abu bai kara faruwa ba. Na farko an solve din wannan, kamar ba da misali kamar gurin sace yaran nan, dole a fito da rahotannin da zasu nuna cewa, ko kuma bayanan da zasu nuna menene gwamnati ke yi domin kwato su, domin kuma wannan. Sannan kuma dole a nuna mu jama'a cewa matakan da gwamnati ke yi na tabbatar da cewa wannan abun bai kara faruwa ba a yanzu da kuma nan gaba. So dole ne a samu matsaya, ko kuma a samu deliberate balancing, wato ai
daidaito a daidaita al'amura.
Yawa a daidaita al'amura tsakanin abin da za a ce bayanan da za a buyi na sirri da kuma bayanan da za a fitar da su ga jama'a, saboda samun karfa ki manta wa NIM 280 da an kai ƴaƴan jama'a ne, ƴaƴan mutane ne, iyayen su nan suna cikin al'umma ne, yawa cikin wani yanayi na dinituwa da sauransu. Sannan kuma a zo a ce a ba za a gaya musu komai ba, ai bai kamata a ce haka ba. Sannan kuma ba ma su kaɗai ba, ai a Najeriya kun san kullun abubuwa na faruwa. Dole mutane, idan ba a gwamnati ba ta faɗi da abin da ke faruwa ba da sauransu, wa dole za a yanzu muna abin da ake cema information age, ba su ji ba a wannan, wasu za su zo su rubuta a social media ko kuma yanin gizo-gizo da sauransu. Gwamnati na da alhakin fito da bayani wanda ba irin na sirri ba ne, wanda za su yi truncating din effort din da ake, saboda haka mutane na da alhakin a shaida musu me ke faruwa, me gwamnati ke yi, me yana irin tanadi ko kuma wani irin shiri ne gwamnati ke ta tabbatar da cewa wannan abun bai kara faruwa. Shi ta'addanci gaba ɗaya, wato jinin da yake aiki da shi ko kuma iskan da yake shaƙa shi ne information. Wato shi ta'addanci al'amari ne na tsorata jama'a, jama'an gari. Gwamnati ita an yi ta ne domin ta ba mu mutane tabbas ta kula da jama'a da sauransu. Shi kuma ɗan ta'adda, shi kuma aikin shi shi ne tsorata jama'a, ya nuna masu cewa gwamnati ba za ta iya tsare shi ba. Saboda haka gwagwarmaya ne tsakanin gwamnati da kuma su 'yan ta'adda, amma wanda ake ma gwagwarmaya na a kan shi shi ne
al'umma.
Wato al'umma ita gwamnati shi ɗayan ta'adda, ai idan suka yi wannan kidnapping ɗin sukan ji su ma suna sauraron rediyo ne ake yi, suna jin labarai kamar yadda kowa ma ke ji, saboda su san wani irin tasiri abinda suka yi yake. Saboda haka dole gwamnati ya zama cewa ita nata bayanan da take badawa shine nake kamar da na faɗi da zan shine na tabbacin cewa wannan abin da ya faru ba zai ƙara faruwa ba kuma muna tabbatar da cewa ko kuma gwamnati na tabbatar da cewa ba za ta yi abin da ya kamata kuma a yi zaman cewa a zahirance kenan ana haka
dan ba kawai a baki ba
cewa synchronization ba kawai a baki ba kawai a fito ana tababatu ba kowa ya ce ya saki press statement
an saurari bayanin wing commander Musa Isa game da sha'anin tsaro a Najeriya yanzu kuma ga manuniya
manuniya
amma a yanzu kuma shi ne ke magana wa kai mata Najeriya da tsohon gwamnati sun kawo jinin sun kosu ko murabusai murabusai irin na kai shigo layin na mutum rabu da zuwa
tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Isa Lamida kenan ke nuna wa da duniya cewa zurga zurgar ziyarce ziyarcen da tsohon gwamnan jihar Kaduna ɗan Rufa'i ke yi ta ƙara tabbatar da cewa wasu na da daraja ne kawai idan suna rike da makami ko da ke kuma game da rikicin rungumannin mu fadin cikin gidan gwamnatin jihar Kaduna maganar makalkalewa magudun murgino ma dudun bashi ce take kara daukar dimi
akwai kamfanin sun so sami ne suka ce suna so da naira biliyan 40 ne kuma sai da naga biliyan 40
jihar Kaduna mun gano cewa a watan January da February ta samu 17.5 billion naira kagan ka hada wajen 35 billion naira aka samu sun ka gani shi kan figures din da yake bada haihu sun kasa zama su daidaita alƙalma din
ita ma dai jam'iyyar Labour da ta fara ci da wutar rikicin cikin gida akan zaben zakulo sabbin shugabanni ta nuno ta alama ne cewa ta yi tsayuwa irin ta gwami
sun so su ma su zo su yi takara ne sun dauka kawai Peter Obi zai bada sunayen su ne a zo a saka su a ciki kuma su tura waɗanda suke ciki waɗanda suka wahala jam'iyyar ya aika ga bai dace ba
waɗannan ba so mun taɓa tattabo cikin tarin muryoyin da za ku za ciki wannan shiri na manuniya kaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da kan zo muku da bayanai da dumudumi shiri na 164 cikin jerin shirin manuniyan da kan zo muku duk makon duniya amma kuma na karshe cikin wannan wata na azumi me yiwa kuma azumin amma na zama babu mukami yasa tsohon gwamnan jihar Kaduna Malam Nasu Ahmed Rufa'i ya fara yawon zauracin da suke gani a matsayin tsegumi tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhassan Lamida ya ce yanzu ne ɗan Rufa'in zai gane idan da gaske ne a kasar akwai masu kallon shi a matsayin wani jarumi.
Wato bana son magana kan Erwari. Ne magana kan sa shekara kamar 10 da ke senate ko minista ko gitaciyar shi bai a bai misa kan wani ba shi ba sai sabon ba sai sa. Izo yau zama gwamna. Dama can ai mukamin ne yake magana ba kai Erwari ba. A yanzu malam Erwari yake magana mutum ko ne da fasan kamar ni. Me ido shi yake gwamna ko ne saka sannan ko ne da wuri sa. Dama ai mukamin ne yake yawo a kansa. A yanzu kam ya so ka. Yanzu akwai gwamna Kaduna. Shi ne shugaban sa. Wai da akwai gwamna Jigawa. Ko ina so wazo shi ne shugaban. Saboda haka alhamdulillah ya biya zuwa yanzu na ordinary person local irin mu je zuwa
amma abin mamakin shine ya je wurin Abdul Ninki wanda sanata ne kuma dan PDP sai ake ganin kamar wata kila yana son sana ku ne
shine kai na yi min sani ai na san shi dai ai shine wani ko shi da riba da suwa club asan yana wani manyan akan su da sai ya ce da sai ko bayan nan zai ba san yau saboda haka da ka ga idan mukami yana magana to akwai hadari amma a yanzu kuma mutum yake magana wa kami ba a Najeriya da tsokon gwamnati sun kawo jinin sun kosu da murabusai murabusai irin na to shi golayin na mutum marabu da zuwa
game da rudani rikicin rungumo bashi a jihar Kaduna kuwa gwamna Obasanin da ya rataba hannu wajen ciwo bashin lokacin yana masar jan tare Najeriya ne ya nuna da cewa a gaskiyar magana tsohon gwamna Nasu Ahmed Rufa'i ya riga ya haƙa mishi rami
an yanke mana 7.5 billion aka cire ma Kaduna saboda bashi da ake duma saboda haka ba za mu yi don albashi ba sai mun ci bashi kuma wannan kuɗi da aka cire mana na je gaban shugaban ƙasa na yi kuka ya ce mu wannan bashi na miliyan 556 na dala bashi ne na walfa amma zai ga abin da zai yi dan taimaka mana saboda haka kuɗin da ya zo mana 3.6 billion albashin mu a jihar Kaduna is 5.2 billion sai mun samu biliyan biyu za mu cika mu biya albashi na ɗaya kenan na biyu na tambaya wannan kuɗin da aka yanke mana wannan wata ne kadai aka ce a za a yi shekara 6 na yanke kuɗin nan da lokacin kira ka ji bashi na dala na 460 yau official na dala is 1300 wadansu ma sun je suna zagi na cewa an fara aiki a Kaduna na kasa karisawa to in zan karisa sai na biya biliyan 115 ba mu da su ba mu da maganin su saboda haka abinda ke gaba na albashi ne akwai company sun so same ni CCECC suka ce suna so gasa naira biliyan 40 nace musu nan ga biliyan 40 biliyan 40 ta zo hannuna zan shiga kauyuka ne in ta musu titi wallahi ta tsaye
sai da kuma tsohon mataimakin mai bada shawara a karkokin shari'a jam'iyyar APC dake mulki a jihar Kaduna barista Muhammad Ibrahim Zari ya ce idan dai maganar kokawa kan ciwo bashi ne to gwamna Obasanjo fa ba shi da wani hurumi
mallam Obasanjo gwamnatin jihar Kaduna an ba shi cikakken handin overnote a bayyana komai da abin da aka yi da shi da wanda shi kanshi ma taimaka aka kori su Shehu Sani da Kusula Hunkuyi ka kawo su don su je su taimaka a bada bashin nan ya sani kuma abin da ya bani mamaki shine wata uku na farko ya kamata yayi wannan magana ya akai sai yanzu yake wannan magana
shi sai yanzu ya ga girman abin da ake cirewa
abin da ake magana akai shine an baka bashin nan ai kana ganin girman bashin duk bashin da aka bar mu jihar Kaduna ta kai bashin da aka bar mu Najeriya ne tunda ya taba complain akan bashi misali idan ka kawo kididdigan bashin nan da abin da ke shigowa tun lokacin da aka cire subsidy din aka cire tallafin man fetur ai kudi ne ya karun mu jihohi jihar Kaduna mun gano cewar a kididdiga a watan January da February ta samu 17.5 billion naira kagan ka hada wajen 35 billion naira aka samu so in ka gani shi kanshi figures din da yake bada har yanzu sun kasa zama daidaita alƙalma din sannan ka zo ka ce albashin jihar Kaduna billion 5 ne da digo 2 ta ina ta kai zan billion 5 ka dauki ma'aikata ba a mutu ba ba a retire
ba sai ku yadda alƙalman da ya bayar
ne alƙalman suna karo da juna kai gwamna ne ba ni man tausayawan jama'a ne kake so kai ba
eh amma yana so mutane
kai ma
halin da ake
ka fito ka zauna ne kan natsu a waje daya ka zagaye kanka da mutane masu ilimi masu hankali wanda suka san abin da ake yi a zauna ai aiki a fuskanci jihar kamar yanda Tinubu ya zauna ya fuskanci kasan baki ɗaya bai taba zama na minti ɗaya yana korafi akan an bar mai bashi ba kuma akwai bashin nan dimirgi an bar mashi
ashe dai da gaske ne akwai barazanar bugun bazar da bazar wasu jigajigan jami'ar adawa ta leban da aka ce wasu ma sun riga sun fara zaman jimami wannan tabbatar da tagagin tangarda da tada targadan tuturniya kuma ya fito daga bakin babban magatakardan jam'iyyar leban a Najeriya Alhaji Umar Faruk Ibrahim mai raƙumi
a ba wani matsala da muke da shi da a shi Peter Obi amma ba shakka a waɗanda suke tare da shi waɗanda ake ce ma obedient sun ba da gudunmuwan su amma kuma yawancin su da dama ba ƴan jam'iyyar Labour Party bane a jam'iyyar Labour Party bayan rasuwan chairman na jam'iyya din an samu changing shugabanci inda ainihin shi Barrister Julius Abule ya zama shine chairman na jam'iyya ni kuma Umar Faruk Ibrahim mai raƙumi na zama national secretary to lokaci ya karato da zamu tabbatar da cewa mun yi convention dan mun cike lokacin to mun ba INEC notice wadatacce mun kuma zauna mun tantauna da ainihin shi mai girma Peter Obi mun tantauna da ainihin zababben gwamnan mun tantauna da ainihin sanatocin mu da ƴan majalisun waɗanda muke da su mun yi convention kuma maganan cewa Peter Obi za su bari da shi da obedient wannan duk yawanci ana aran bakin sa ne ana ci mashi albasa ba shakka ya ce a zo a duba a yi abinda ake ce ma wai wider consultation kafin a zo a yi convention to mun yi convention kuma da yardan ainihin shi Peter Obi dide da yawancin waɗanda suke goyon bayan shi ba su ji daɗin abin ba abinda yasa kuma sun so su ma su zo su yi takara ne sun ɗauka kawai Peter Obi zai ba da sunayensu ne a zo a saka su a ciki kuma su tura waɗanda suke ciki waɗanda suka wahala a jam'iyyar to walara ɗaya wani ya shigo kawai dan ya biyo Peter Obi ya ce a za a zo ya ture mu zama ɗan kallo a harkar jam'iyya ai kaga bai dace ba
to daga duka iyaka batutuwan zamu yi bacci muku kenan kana cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafurin rafinku ko cewa kwanakin da ake kike musu ba ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya ba kuma maganar wani babba ko ƙarami domin kuwa daga juma nan ma saura kwanaki 1148 ne su ma su sallamar sakin madafin ikon da daga nan ne su ma za su saje cikin masu zaman zullumi kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi daban-daban tun da dai mu ba wanda ya kakaba mana takunkumi ni Isa Lodi kara da kan shirya an gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada ma cikin sabon shirin na manuniya
gaida isa da tawagar sa yanzu kuma lokaci ne na sauraron darussan azumi albarkacin watan azumin ramadan
a'udhu billahi wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ku sunana imam sa'idu dalhatubawa babban imam masallacin juma'a na rukunin gidajen ma'aikatan ruwa dake nan titi mursala muhammad a cikin garin bauchi jihar bauchi najeriya alhamdulillah mu zaiwan wannan wata na ramadana mai cike da alkhairai da falala kadan daga cikin falalan wannan wata na ramadan nasin hadisin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbatar da cewa wata ne wadda allah ta'ala yana yanta bayi kowane dare da yini daga ainihin azaba zuwa ga samun gidan tsira kuma har ila yau daga cikin falalan wannan watan har ila yau na ɗaya daga cikin falala na wannan azumi kamar yadda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar cewa lisaimi farhatani yafrahu huma farhatun inda fidrihi wa farhatun inda liqa'i rabbihi bi azumi yana da wasu farin ciki guda biyu da Allah ya azurta shi da wannan farin cikin wanda zai yi su daya lokacin da ya zo bude baki zai ji daɗin cewa yayi wani abu da Allah ya yarda da shi ko yake neman yardan Allah da wannan abu babu mai azumin da zai zo shan ruwa ba za ka same cikin jin daɗi da walwala yana kuma jin kwanciyar hankali a ransa ba da yayi wani abu da Allah yake so kuma yana fatan Allah ya yarda da shi to sai kuma babban farin cikin da zai yi shine lokacin da zai gamu da Ubangiji don manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kowane aikin dan adam a hadisul qudusi Allah da kansa yake cewa dukkanin aikin dan adam nashi ne sai dai azumi ne kadai na dauka nawa cikin ayyuka duk gaba daya to sai malamai suka ce kowane aiki Allah ya faɗi yawan ladan da zai baiwa mai yi amma ban da azumi sai Allah ya ce wannan nawa ne ni zan yi sakayya wa mai yi don ni matukar ɗayan ku zai bar abincinsa ya bar abincinsa ya bar iyalansa na tsawon awanni yin azumi din saboda ni to ni ne kuma zan yi sakayya a kai to wannan yana nuna daraja da falala na wannan azumi na watan ramadan
da fatan an amfana da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa'a ta dace
to Ibrahim a takaice ya faɗa wa Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu jiya Alhamis cewa har idan Isra'ila za ta ci gaba da samun tallafin Amurka a yakinta da Hamas to za ta buƙaci ta samar da sabbin matakan da za su baiwa fararen hula da ma'aikatan jinƙai da ke kokarin kai musu abinci kariya kwanaki bayan da dakarun Isra'ila suka yi lugudan hare-haren wuta hare-hare ta sama da yayi sanadiyar kisan ma'aikatan jinƙai 7 fadar White House ta ce Biden ya jaddada wa shugaban na Isra'ila ta wayar tarho cewa ba ma goyon bayan harin da aka kai wa ma'aikatan jinƙai sannan ba za mu amince a ci gaba da wannan yanayi na bukatan jinƙai da ake ciki ba jami'an Ukraine sun faɗa jiya Alhamis cewa wani harin jirgi mara matuki da Rasha ta kai cikin dare ya kashe akalla mutum 4 sannan wasu 12 sun jikkata a birnin Kharkiv da ke gabashin kasar magajin garin Kharkiv Igor Terehov ya ce jirage mara matukan sun afka wasu gidaje inda mutane ke zama harin ya yi sanadiyar katse wutan lantarki ga mutum 350 da ke zama a yankin ya kuma buƙaci dukkanin jakadu su baiwa ƙawayen Ukraine baki domin samarwa Ukraine na'urorin kariya masu inganci sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa jiya Alhamis cewa akwai buƙatar a baiwa Ukraine ƙarin tallafi cikin gaggawa biyo bayan ganawar da ya yi da ministocin harkokin wajen kasashen NATO a sa'ad da ake dada samun damuwa kan yiwuwar cewa
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin Aisha Ma'azu wadda ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Dadi Balawi sai kuma engineer mu na yanzu Malam Zubair dan mutan Sudan ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma anjima wassalam.